Yar 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 yar, serigin hayal ya, yar yaza solganiye.